أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yardar sa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiran sa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin Sulakadakum a nan garin Azarin inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da alamu sunna al-manshura li aqidatu taifatu an-najiyatu al-mansura in ba amanta ba mawallafin littafin shine Allama Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali al-Hakim yau da izinin Allah za mu dan yi dan tambihi ne akan abinda malami man ya dan fara magana a kai cewa yau din nan mun sani da yawa daga cikin mu mun sani yau 29 ga watan wato 11 wato watan Zulqa'da gobe kuma in Allah madaukakin sarki ya yarda ko ana tsammanin cewa sabon wata zai kama na watan wato Hajj wata ne kuma da Allah madaukakin sarki yayi masa wato wadansu darajoji ko falaloli kamar yadda malamai wato suke fara duk da malamai sun yi maganganu akan cewa watan Zulhajj yana daga cikin jerin gwano wato menene watanni guda hudu masu alfarma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayar alqur'ani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa inna zamana qad sadara tahiyati yawma khalaqa kahiyatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh as-sanatu 12 shahran fiha alqu minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Zulqa'da Zulhajj al-Muharram wa Rajab lilmujrim allazi baina Jumada wa Sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika zamani ya duya shine innal zamana qad istadara ka hay'atihi kamar yanda halin sa yake ko hay'a kamannin sa yake yawma khalaqa Allahu samawati wal ard aranan da Allah madaukakin sarki ya halicci samai da kuma wato ƙasa sai manzon Allah yace asharu 12 shahr cewa shekara watanni 12 ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace minha daga cikin watanni guda 12 arba'atun hurum akwai waɗansu watanni guda hudu masu alfarma sai manzon Allah yace salasun mutawaliyatu a cikin watanni guda hudu uku a jere suke inji manzon Allah shine salasun mutawaliyatu kamar an tambayi manzon Allah su wane ne guda uku waɗanda suke jerarrun sai manzon Allah ce Zulqa'da Zulhajj al-Muharram wa Rajab allazi baina Jumada wa Sha'ban shine akwai Zulqa'da watan da yake ciki a yanzu wanda ana tsammanin karewar sa yau sannan kuma da watan mi ban sunan sa Zulhajj wanda ake tsammanin kamawar sa gobe da kuma al-Muharram wanda shine watan wato ko jibi ko watan gobe sannan kuma su ne guda ukun jerar rudin sannan sai cikon na hudun shine watan Rajab wanda yake tsakanin Jumada saniya da kuma watan Sha'ban haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan a cikin littafin sa da yace inna iddatu shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim wa la tuzlimu fihinna anfusakum Allah madaukakin sarki yace lalle abinda inna iddatu shuhur lalle adadin wato watanni inda Allahi a wurin Allah 12 shahr wato watanni 12 ne da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace fi kitabillahi a cikin littafin Allah yawma khalaqa Allahu samawati wal ard tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci samai wato da ƙasa sai Allah yace min ha daga cikin wannan watanni guda 12 akwai arba'atul hurum watanni guda waɗanda suke masu alfarma fi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake miƙaƙe wala tuzlamu fihinna anfusakum kada ku zalunci kai kanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma to kenan watan Zulhajj shi ma yana daga jerin gwano watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki ya ambace su da watanni wato masu alfarma sai dai yana da wata daraja akan sauran watanni guda uku shine ya dara zulhajjin zulqada sannan ya dara almuharram sannan kuma ya dara wato ya dara wato rajab wato daraja ba dan komi ba malume suka ce saboda waɗansu kwanaki guda 10 na farkon su wanda Allah madaukakin sarki ya rantsa da su wato a cikin alqur'ani da yace wal fajr sai yace walayalin ashar washafi wal witr Allah madaukakin sarki yace wal fajr na rantsa da al fajr shine maqsumun bi wal wawa wal qasab al fajr shi kuma maqsumun bi Allah ya rantsa da al fajr sai Allah yace walayalin ashar sannan kuma na rantsa da darurruka guda 10 didda an samu sabani tsakanin malume wadannan dararruka ne guda 10 Allah madaukakin sarki ya rantsa da su wadansu suna ganin kwanaki 10 ne na farkon wato watan al-muharram wadansu suka ce kwanaki 10 ne na karshen watan ramadana wadansu suka ce kwanaki 10 ne na farkon watan zulhijji wanda kuma shine zance mafi inganci daga bakin malumai cewa kwanaki 10 ne na farkon watan zulhijji sune Allah madaukakin sarki ya rantsa da su cewa walayalin ashar wato na rantsa da darare guda 10 Allah madaukakin sarki ya rantsa da su ne ba dan komi ba saboda darajar su da falalar su da suke da shi wanda Allah madaukakin sarki wato ya tanada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa ma min ayyamin al-amalu salihi fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam manzon Allah ce babu waɗansu kwanaki waɗanda ayyukan alkhairi a cikin su yafi soyuwa a wurin Allah fiye da waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan wato zulhijji nan take sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala jihadu fi sabilillah hal ma jihadi domin daukaka addinin Allah manzon Allah bai kai aiki na kwarai a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ba sai manzon Allah ce musu wala jihadu fi sabilillah har ma jihadi domin daukaka addinin Allah bai kai ba illa rajulan karaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji sai dai mutumin da ya fita da kansa ya fita da dukiyarsa sannan kuma bai dawo ba shi din yayi shahada sannan kuma dukiyarsa ta yi ta kare to mutumin da ya irin wannan shine yake da kwatankwacin mutumin da ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan zulhijji idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu waɗansu kwanaki da suka kasance mafiya wato girma a wurin Allah wala ahabba ilayhi kuma suka fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki min amalin wato wajen Allah madaukakin sarki ya fi son aiki wato a cikin su ko wato fihinna min hadhihi al-ashar fiye da waɗannan kwanaki guda 10 idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce waqsu fihinna tahallila ku yawaita a cikin su yin wato tahalli shine la ilaha illallah la ilaha illallah wat takbir da kuma wato yin kabbarori idan manzon Allah shine wato Allahu akbar sannan wat tasbih da kuma wato tasbih shine subhanallah subhanallah sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wat tahmid da kuma cewa alhamdulillah kenan manzon Allah ya umarci sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan sahabbansa cewa a cikin waɗannan kwanaki guda 10 sai yawaita yin tasbihi shine subhanallah sannan su yawaita yin tahlili shine la ilaha illallah sannan su yawaita yin tahmidi shine alhamdulillah sannan kuma su yawaita yin takbiri wato shine Allahu akbar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa a hadisi shi yasa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ma min yawmi aksara min wato babu wani muni idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi yawan wanda Allah madaukakin sarki yake yawan wato yanta wato bayi a cikin sa min abin nan idan manzon minan nari daga wuta min yawmin arfa wato daga ranar arfa kuma ranar arfa tana daga cikin waɗannan kwanaki guda wato 10 babu wani muni da Allah madaukakin sarki yake yanta wato bayi ko a cikin sa fiye da ranar arfa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato a cikin hadisin yace wa innahu domin cewa shi Allah din subhanahu wata'ala yadru yana kusantowa zuwa saman wato duniya summa yubayyil malaika sannan kuma ya dinga yin mubaha ga malaiku ya dinga musu wato ni za a ce malaiku sun kyamaci Allah madaukakin sarki ya halicci wato dan adam jin tsoran kada su zo su zubar wato jini har ma suke cewa ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi hamdika qala inni a'lamu ala ta'lamu to sai Allah madaukakin sarki ya dinga nuna musu ya dinga musu alfari ga bayin da kuke cewa kada a halicce su ga sunan sun taru a farfajiyar filin arfa wato suna bauta ne to a cikin waɗannan da wasu daga cikin su Allah madaukakin sarki zai danta da yawa daga cikin su wato daga wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma Allah madaukakin sarki ya dinga cewa inji manzon Allah ma arada haulai waɗannan da suka zo aikin harfan ni suke nufi kenan mi suke nufi in ba bautar Allah subhanahu wata'ala ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wato a cikin wato hadisi sannan daga cikin malume ko malume suke cewa waɗannan kwanaki din guda goma sun samu falala ne ba dan komi ba saboda sun tattara wato waɗansu ummuhatul ibadat su ne wato iyayen wato ibadodi daga ciki akwai sallah kamar yadda za mu ji sannan akwai mi azumi sannan akwai zikiri akwai wane ne akwai yanka duk a cikin su wato a cikin waɗannan kwanaki din sannan akwai waɗansu ayyukan alkhairi da ake so wato mutane su aikata a cikin waɗannan kwanaki din kaɗan daga cikin ayyukan alkhairi da ake so mutane su aikata mafarko malamai suka ce akwai tilawatul qur'an yawan karatun alqur'ani saboda manzo yana daga cikin ayyukan alkhairi mun karanta hadisi manzon Allah ya ce babu wani kwanaki da Allah madaukakin sarki ya fi so a yawaita aikin alkhairi a cikin su fiye da waɗannan kwanaki wato na farkon watan wato Zulhijja guda goma ne to karatun alqur'ani aiki ne ko da ce amalus salihah ko amalus salih idan mutum ya yawaita shi a cikin waɗannan kwanakin Allah madaukakin sarki wato zai ba shi lada ballantana ma a wajen waɗannan kwanakin ma idan yayi Allah din madaukakin sarki zai ba shi lada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi akan haka da yake cewa man qara'a harfan min alqur'ani falahu hasana wa likulli hasanatin asharatu amsaluha wa la yaqulu alif lam min har walakin alifa harf wal lam harf wal mim harf manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta harfi guda ɗaya na alqur'ani yana da lada guda ɗaya sannan yana da kwatankwacin sa guda goma yace ba ina nufin alif lam min harfi bane ba wato sai yace walakin alif harf sai dai alif harfi ne mai zaman kansa wal lam harf shi ma lami harfi ne mai zaman kansa wal mim harf shi ma mim harfi ne mai zaman kansa a cikin alif lam min kadai akwai harfa guda uku mutum yana da lada 30 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana so mutum ya yawaita wato azumi a cikin waɗannan kwanaki inda dama ya azumci kwanaki guda 9 banda cikon na goma saboda cikon na goma ya kasance wato yawmul akbar ne ko yawmul idul akbar ne ko idul adha shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai azumi wato ranar Eid idan mutum ya azumci tun daga 1 ga wata mu dauka goba 1 ga wata har zuwa ranar arfa wanda ake tsammanin ranar 30 shine ranar arfa inda dama mutum ne haka idan babu dama kuma ya azumci ranar arfa wato kadai hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai azumci wato wani wuni daya saboda Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya nisantar da fuskarsa daga wutar jahannama tafiyar shekara 70 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan a wani hadisin yace aljanna tana da kofofi guda 8 inna fil jannati samaniyati abwab samaniyati abwa lalle aljanna tana da kofofi guda 8 a cikin kofofin aljanna manzon Allah ya ce babu musamma rayyan akwai wata kofa da ake kiranta rayyan sai ya ce la yadkhuluha illa fa'il ba kowa yake shiga wannan kofar ba wato sai masu azumi idan manzon Allah sai ya ce idza dakalu guliqa idan suka shiga wato sai a rufe idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma kususan ma ranar arfa din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da sahabbansa cewa su azumci wato ranar arfa har ma suke tambayin manzon Allah akai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatal madiya wal muqbala cewa azumin ranar arfa yana kankara zunuban shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada matukar cewa laifin mutum tsakaninsa da ubangijinsa ne babu haƙƙin wani akai to idan ya azumci ranar arfa Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunuban shekarar da suka wuce da kuma zunuban shekara mai zuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa sannan abu na gaba da ake so mutum ya yawaita a cikin waɗannan kwanaki din akwai as-sadaka wato yin sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hadisi yake cewa sadaka wato tana kara bala'i sannan kuma tana hana mutum mummunar mutuwa duk wanda yake yin sadaka to bazai bala'i ba da su tarin ma akan sa ba sannan kuma ba zai yi mummunan mutuwa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan sadakar mutum ana iya mata gangar jiki da zame masa inuwa a ranar tashin alkiyama ranar da Allah madaukakin sarki zai kusanto da rana daidai kwakwalen mutane su dinga tafasa tana bal mutane su hada gumi wani gumin sa iya idan sawu wani gumin sa iya guyuwa wani gumin sa iya gumi manzon Allah ya ce kai wani magumi sai ya masa linzami haka gumi zai ta furaya a ƙasa kamar yadda manzon Allah ya faɗa fiye da zura'i wato 60 amma ga can wani yana yin sadaka sai Allah ya mulmula sadakar tasa sai ta zame masa rufa a farfajiyar filin tashin alkiyama da manzon Allah ya ce kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yawmal qiyama kowane mutum yana inuwar sadakar sa ne a ranar tashin alkiyama kuma daga cikin nau'in mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa aktaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu da mutumin da yayi sadaka ya koye sadaka har sai da hannunsa ta hagun bata san abin da hannunsa ta damuwa ko ta ciyar ba shi ma yana daga cikin waɗanda Allah zai musu inuwa a ranar da babu inuwa wato sai tasa sannan aiki na kwarai a cikin wannan watanni din akwai wato aikin wato hajji mutum ya je yayi aikin hajji musamman ba idan ya je hajjil mabarura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo ne kamar ranar da gyatu masa ta haife shi sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi aikin hajji bai yi rafasu ba bai wato yashashiyar magana ba bai yi wasa ba bai yi kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sunan samine ne zai dawo kamar ranar da gyatu masa ta haife shi a wancan kuma manzon Allah ya ce hajjil mabarura ba ta daga wani sakamako idan manzon Allah ya ce wato sai aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa bayan aikin hajji ana so kuma mutum wato san samu ya ada aikin hajjin nasa wato da umara imma yayi hajjin da yake wato kirani ko yayi hajjin da yake wato tamattu a babin misali kar ya ce zai yi wato ifradi samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin da yayi a hajjin sa kwaya ɗaya tallin tal wato yayi shi ne wato tamattu yayi umara sannan kuma ya hada shi da aikin mi wato aikin wato hajji to ana so mutum wato yayi umara a cikin wato wannan watan ko ya hada da kuma aikin hajji da Allah madaukakin sarki yace walillahi ala nasi hajjil baiti liman istada'a ilayhi sabila yana ga Allah wato ziyartar dakin Allah ga wanda ya samu wato iko akai sai Allah madaukakin sarki yace wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirta ya butulci Allah madaukakin sarki ya bashi damar da zai je aikin hajji sai bai je ba sai Allah madaukakin sarki yace to fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne akan wato talibai har ma wani hadisi yake cewa wanda ya samu damar aikin hajji sai bai je yayi aikin hajji ba in ya ga dama ya mutu ba Yahude in ya ga dama kuma ya wuce wato Banasare kuma aikin hajjin ta zame masa wajibi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi matukar yana da guzirin da zai je yayi aikin hajji yana da dabbar da za ta kai shi ko yana da kudin jirgin da zai biya a babin misali sai bai je yayi aikin hajjin ba to har kuma damar ta riga ta kubce to zai zama abin tambaya a gaban Allah a ranar wato tashin alkiyama kamar yadda malamai suke fara sai zaka tambayi wani malami ake ce masa mutum ne aka biya masa wato aikin hajji malam Umar baba da fadi ina gaban sai yake ake tambayar sa wannan abin da fatawa an biya masa wato aikin hajji sai kuma bashi da gida shin zai sayar zai sayar da hajjin ne yaje sai gida.